الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 25 ga watan Rajab shekara ta 25 ga watan Sha'ban shekara ta 37 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma daya ga watan 6 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 24 a bangaren lissafi suratul Nur wanda yake kafin darasi na yau idan da tambayoyi suka iya gabata na'am wai ai wannan lokaci ya dace ai wannan alƙanut ta bayan mutuni kafin a duka ai ruku ko bayan an dago ita alƙanut ta mutuni kamar yanda ya tabbata yau da gobe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi ta ne kafin ya ruku tare da halaccin yin ta bayan an dago da ruku wanda aka samu lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ta bayan ruku'u ita ce alqanut wanda ake yi lin nawazi domin wasu al'amura na musibu da suka faru tare da cewa kowace daga cikin su inda za a yi ta gabanin ruku'u ko bayan ruku'u wannan ya halatta domin dalilai sun zo akan haka na'am wai maganar karanta mamaci bayan gama binne shi suratu yasin cewa wanda bai iya ba yayi tabara wanda bai iya ba yayi gurbuwar Allah wannan gaba ɗayan sa baya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba samun wata jana'iza wadda aka yi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta ma wannan mamaci bayan gama binne shi suratu yasin ko tabaraka ko kuma wato gudhuwallahu balma iya abin da ya tabbata daga gunsa hani game da karanta alqur'ani a makabarta domin hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na faɗa la taj'alu buyutakum maqabira fa inna ash-shaytana yanfiru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratu al-baqara an gane ko wannan kenan lafazi na farko kuma akwai lafazin da yazo la taj'alu buyutakum maqabira waj'alu min salatikum fiha aw kama qala dan Allah ya ce kada ku mai da gidaddajin ku su zamanto makabarta sai ya ce domin shaytani yana guje ma duk gidan da ake karanta suratul baqara kaga mafhumul mukhalafa makabarta ba wurin karanta alqur'ani bace saboda ya ce kada ku mai da gidanku makabarta, domin shaitani yana gushe ma gidan da ake karanta suratul baqara. Kenan wannan yana nuna makabarta ba a karanta alqur'ani, mafhumul mukhalafa, tunda ya ce kar ku mai da gidaddajinku su zamanto makabarta. Sai ya ce domin shaitani na guje ma duk gidan da ake karanta suratul baqara. Kenan wannan yana nuna makabarta laysat mahallan lilqira'a, ba mahalli bane wanda yake na karanta alqur'ani. Kuma sanin hanya ya fi sauko. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fi mu sanin abinda zai kusantar da mu da Ubangijinmu. Jana'iza ibada ce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ladubba tun lokacin da mutum ya shiga fitar rai har akai lokacin da zai cika. Bayan ya cika, manzon Allah ya nuna mana cewa farkon abinda za mu yi mu shafe masa idanu. Bayan mun shafe masa idanu, mu yi kokarin tattala shi, ya koya mana yadda za mu wanke mamata, mu yi musu lukkabani, mu yi musu sallah, hatta da in aka ɗauki mamaci in za a je makabarta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya nuna mana yadda ake tafiya. Manzon Allah ya nuna mana waɗanda suke kan abun hawa su yi haƙuri, gawa ta wuce gaba, su su biyo baya. Wanda yake ɗan ƙafa ko ina ya ga dama yana tafiya game da rakiyar gawa, in ma ya shiga gabanta ko ya biyo bayanta ko damar ta ko abun kinda. Amma matukar kana kan abun hawa, ko da gawar akan abun hawa take, to dole ka yi haƙuri abinda yake sunna, gawa ta wuce gaba, sannan ku ku biyo baya. Idan aka je, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ginin kabarin kan shiga yadda ake, in ma a yi Allah da ko a yi ashar. Sannan ya nuna mana ga yadda ake shigar da mamaci cikin kabarinsa, ya nuna mana ga addu'ar da wanda ya karbi mutum zai shigar da shi cikin kushewa, ga addu'ar da zai yi, ya nuna mana bayan an mai da ƙasa ga yadda ya kamata kabari ya kasance, ya zamanto an masa tuzo. Kuma manzon da ya karantar da mu wannan zai wohintar da mu game da cewa ga addu'ar da ta dace a yi. Don haka Usman Allah ya kara masa yadda ya rawaito mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya gama binne mamaci, manzon Allah yakan tsaya akan kabarin sai ya faɗa ga waɗanda suka halarci jana'izar. Manzon Allah ya ce da su, istaghfiru li akikum wa sallu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'al. Manzon Allah yana faɗa ku roƙa ma ɗan uwanku gafara, ku roƙa masa samun tabbacin ba da amsa, domin a yanzu manzon Allah ya ce za a yi masa tambaya. Fa innahu al'ana yus'al, manzon Allah ya ce domin a yanzu za a yi masa tambaya. Wannan tambaya bayan an gama binne mamaci an juya baya, mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala guda biyu sukan zo su zaunar da shi, su ne Munkar da Nakir, kamar yadda sunayensu ya tabbata a cikin hadisi na Al-Bara ibn Azib. To don haka iya addu'ar da aka sunnanta mana bayan binne mamaci, farko za ka buɗa da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba sai ka yi jiran wani ya baka addu'a ba. Ana gama binne mamaci an yayyafa ruwa, sai ka fuskanci alƙibla, ka daga hannunka ka fara addu'a, ka buɗa addu'ar da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Addu'ar da za ka yawaita ka maimaita shi ne Allahumma ghafir lahu Allahumma thabbit, Allahumma ghafir lahu Allahumma thabbitku, Allahumma ghafir lahu Allahumma thabbitku. Idan da larabci zaka yi, to haka zaka yi ta maimaitawa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa. Abinda addu'ar ta kunsa na ma'ana kenan, Allahumma ghafir lahu Allahumma thabbitku, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa. Haka ake buƙatar kowa ya kadaita yayi ta wannan addu'a bayan gama binne mamaci, kuma kowa a tsaye zai yi wannan addu'a, domin tsayuwar sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan addu'a, kamar yadda hadisai sun wuce a lissafa. Na daga cikin su Aisha ta ce wannan Usman ya ce in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama binne mamaci, tsayuwa yake akan kabar, ba tsugunnawa ba, tsayuwa yake akan kabar. Manzon Allah sai ya umarci sahabbai ya ce ku roƙa masa gafara, ku roƙa masa tabbacin samun bada amsa, domin a yanzu manzon Allah ya ce za a yi masa tambaya. Kuma haka Allah ya faɗa, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala taquma ala qabri, ubangiji ta'ala yace kada ka tsaya akan kabarin sa, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, ubangiji ta'ala yace kada ka koma yin sallah ga ɗaya daga cikin su idan ya mutu har abada, ma'ana daga cikin munafikai wanda Allah ya tabbatar masa da munafircin su. Ubangiji ta'ala yace wala taquma ala qabri, kuma kar ka tsaya akan kabarin sa. Idan ka koma nan kusa cikin tafsirul jalalain tayi da du'a'i ko ziyara, kar ka tsaya akan kabarin sa domin yin addu'a. Kaga anan ubangiji ta'ala tayi kar ka tsaya, ba tayi wala tajlis ala qabri ko wala taqauda ala qabri, tayi kar ka tsaya akan kabarin sa. Wannan aya tana daga cikin dalilan da suke tabbatar da addu'a bayan gama binne mamaci ko lokacin da ka ziyarci makabarta, sunna ne yin wannan addu'a a tsaye, yin ta a tsugunne tare da kana da halin tsayuwa, wannan sabanin sunna ne. To don haka kasancewar karanta ma mamaci yasin bayan gama binne shi, wannan yana nuna cewa hatta da risalar da ake karantawa ta wato Ibnu Abi Zaid, Abdullahi Ibnu Abi Zaid al-Qirawani Abu Muhammad, risala wannan littafi daga cikin littattafan Malikiyya, ba a fahimci babin da kyau ba. Wannan karanta suratul Yasin bai kawo shi ba a bayan gama binne mamaci a cikin babu ma yufalu bil mubtada'. Babin da ke bayani game da abin da ake aikatawa da wanda ya kai gargara, ma'ana wanda yake cikin halin fitar rai. Anan Ibnu Abi Zaid al-Qirawani Allah ya ji kansa yake cewa wani sharan malamai daga cikin malaman Malikiyya shine Ibnu Habib, ya tafi akan cewa mustahabi ne a karanta ma wanda ke cikin halin fitar rai suratu Yasin. Sai malam ya ce walam yara Malik rahimahullahu ta'ala zalika amran ma'mulan bihi, al-Imam Malik shi baya ganin karanta ma wanda yake cikin halin fitar rai suratu Yasin wani al'amari ne, abun aiki da shi, domin hadisin bai inganta ba, hadisi ne dhaif, wanda yace ikra'u ala mautakum surati yasin, surata yasin, ikra'u ala mautakum surata yasin, ku karanta ma mamatanku surati yasin, ma'ana wanda suke cikin hali na fitar rai, ba wanda bayan ya riga ya mutu ba, a wanda yake cikin halin fitar rai. Dan haka yazo da shi anan, wato ci wannan a cikin wannan babu ma yufalu bil mubtada, wani kan iya ce maka to ai tayi ala mautakum ga mamatanku, sai mu ce to yaya za ka yi da fadar sa da yace laqinu mautakum la ilaha illallah, ku laqanta ma mamatanku la ilaha illallah, me ake nihi wanda suke cikin halin fitar rai, domin duk wanda yake cikin halin fitar rai karshen sa mutuwa bi itibari ma sai ku, ba ana nihi bayan mutun ya mutu baka zo kan kabarin sa ka tsugunna kana laqanta masa la ilaha illallah. Wasu malamai suka ce ana akwai rashin adalci, yana raye baka lakanta masa ba sai bayan mutuwar shi ka zo ka yi tsugunna akan kabarin sa ka kafa yedo kana ya Abdullah ya Abdullah uzkur ahadan ladhi karaita alayhi min ad-dunya fa hiya shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa idha sa'alaka al-malakani al-karimani ar rabbika wa nabiyyika wa dinika fa qul lahumma allahu rabbi. Yana raye ake bukatar ka lakanta masa wannan kalma ta la ilaha illallah, ka fahimtar da shi ma'anar abin da ta kunsa, sannan ka karantar da shi sharuɗan ta yi aiki da ita domin ya cika da ita ba bayan mutuwarsa ba. Dan haka dai a takaice, karanta ma mamaci suratu Yasin ko tabaraka ko qul huwallahu bayan mutuwarsa, wannan kwata-kwata baya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala, mun tsaya karshen ayata, muna dai cikin sura ta 24 suratul Nur, mun tsaya karshen ayata 10. Wato cikon ayata 10 bayani ne Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana game da cewa rahamarsa da fadalarsa akan mu jin kai ne wanda yake mai girma. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya shir'anta wato haddi, an gane ku, haddi wani ya shir'anta shine li'ali, lokacin da mutum ya tuhumci matarsa da zina alhali kuma baya da shaidu sai shi kansa kawai, to yaya za a yi? Bulala shi za a yi bulala 80 kamar yanda yin haka shine haddi na kazafi, ko akwai wata mafita wanda kafin Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan hukunci sahabbai sun ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya game da irin haka in ya faru, wanda takanas shi wannan sahabi ya aika cewa a tambaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine wato Waimir al-Ajlani. Waimir al-Ajlani ya aika Asim ibn Adi al-Ansari, Allah ya kara masa yadda, ya ce masa je kaka tambaya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ce ya Rasulullah, Waimir na tambaya cewa wai idan mutum ya samu matarsa da wani, shin kashe shi zai yi, kuma in ya kashe shi shi ma a kashe shi, ko kuma kyalewa zai yi, in ya kyale kuma yaya za a yi? Kafin haka sai ya ce masa, a ra'aita law anna rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu am kayfa yaf'al, yace ya Asim, yace gaya mun, mutum ne ya samu wani mutum tare da matarsa suna alfasha, yace shin kashe shi zai yi, in ya kashe shi kuma kuma ku kashe shi, ko kuma yaya zai yi? Kyale shi zai yi kawai, biya bukatar sai tashi yayi gaba? Yace salli an zalika ya Asim Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace ya kai Asim je kaka tambaya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin nan Asim, Allah ya kara masa yadda, ya tafi takam takam ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya masa wannan tambaya. Fa kariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama almasaila wa abaha hatta kabura ala Asim ma sami'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da imam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tambaya, manzon Allah ya kyamaci wannan tambaya, ran shi ya baci har al'amarin ya girmama ga Asim, daman ma bai masa wannan tambaya ba, saboda yanda ya ga ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baci. Lokacin da ya dawo ya faɗa ma Asim wannan Waimir al-Ajlani cewa na je na tambaya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma tambayar bata masa daɗi ba. Waimir sai yake cewa, yace wallahi da kaina zan je in masa tambayar. A lokacin nan Waimir, Allah ya kara masa yadda, ya tafi ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tsakiyar jama'arsa, ya ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, a ra'aita rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan, ya ce ya Rasulullah, ba ni labari mutum ne ya samu wani mutum tare da matarsa suna shashanci, a yaqtuluhu fataqtulunahu am kayfa yaf'al, shin kashe shi zai yi kuma ku kashe shi, ko kuma yaya zai yi, kyalewa zai yi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa, qad unzila fika wa fi sahibatika, manzon Allah ya ce tabbas an turo min saƙo game da wannan tambaya taka, lamarin nan naka da kai da matarka, manzon Allah ya ce je kaka zo min da ita. A lokacin nan Waimir, Allah ya kara masa yadda, ya je ya zo da matarsa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya tabbatar ma manzon Allah ya ce, matata tabbas na ganta tana zina da wani, ita kuma ta ce a ƙarya yake ya Rasulullah. Waimir ya ce ya Rasulullah, ban mata ƙarya ba, ta ce a ƙarya yake ya Rasulullah. Manzon Allah ya ce, to abinda za ka yi ka shaida da Allah, ka yi rantsuwa hudu cewa ka ganta wato tana zina. An gane kuma manzon Allah ya lakanta masa cewa rantsuwa hudu za ka yi da Allah cewa ka ganta wato tana zina. Ta biyar manzon Allah ya ce, za ka cike da cewa fushin Allah ya tabbata a kanka, wato in har ƙarya kake mata.
a lokacin nan shi Uwaimir Allah ya kara masa yadda yayi rantsuwa hudu da Allah cewa ya ganta tana zina. Ta biyar ya cike da cewa la'antar Allah ta tabbata a kansa in har yana daga cikin makaryata, ma'ana game da abin da yake jifanta da shi. A lokacin nan da ya gama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, to ke mata shi ki rantsuwa hudu, tunda kin ce ƙarya yake miki, rantsuwa hudu ki shaida da Allah cewa mijinki ƙarya yake game da abin da yake jifanki da shi na cewa kin yi zina. Ta yi wannan rantsuwa guda hudu. Lokacin da ta yi rantsuwa guda hudu, ta biyar ta rage, manzon Allah ya ja ta gefe. Manzon Allah ya ce, fa innaha mujiba, ki ji tsoron Allah. Ya ce, wannan fa mai cancanta miki hukumar Allah ce. Da har ta yi ɗan tirsi, ta ɗan ja da baya, sai ta ce, ai, ba zan kunyatar da jama'ata. Kamar yadda suke faɗa a yau, da kunyar duniya gara ta lahira. Ta ce ba za ta kunyatar da jama'a danginta ba. A lokacin nan ta yi wannan rantsuwa ta biyar cewa fushin Allah ya tabbata a kanta in har mijinta yana daga cikin masu gaskiya game da abin da yake jifanta da shi. A lokacin nan Uwaimir ta tashi, ya ce, ya Rasulallahi, in har na ci gaba da zama da wannan mata kenan ƙarya na mata. Ya ce, ya Rasulallahi, na sake ta sake uku. A lokacin nan manzon Allah ya ce, Allah dai ya san da ɗaya daga cikin ku makaryaci ne. Manzon Allah sai yake cewa, aje ayi daku wannan ciki da take da shi, in har ya zo a kan sifa kaza da sifa kaza da sifa kaza, duk da cewa mun ɗan cakuɗa riwayar, manzon Allah yake cewa wato ɗan wanda ake tuhuma ne, in kwa ya zo a kan sifa kaza sifa kaza, kenan ɗan shi ne shi mijin. Sai ga ya ɗan ya zo a kan sifar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta na wancan wanda ake tuhuma shi ne shirik, wato ibn samha. A gane ko na shirik ibn samha kenan shi ne anin da aka yi da lokaci da ibn umayya. Allah ya kara masa yadda shi ne ya tuhumci ya ga shirik ibn samha wato na zina da matarsa. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karshe ya ce, aje a yi dawo, in dan ya zo, shi ne manzon Allah ya ce, absiruha fa in ja'at bihi akhala al-ainain sabiqal ilyatain khadla jassaqain fa huwa li shirki bil samha. Manzon Allah ya ce, in ta haifi dan yana da kwalli a idansa, ma'ana kwallin ido, akwai lokacin da ake haihuwar da ya zamanto yana da wannan, shi ne ake cewa mai kwalli. Idan ya zamanto kuma mazaunansa wato cikakku ne, sannan kuma yana da manyan ƙuri, manzon Allah ya ce, to ɗan shirik ibn samha ne wanda ake tuhuma. Shi ne marwayacin ya ce, faja'at kazalika, sai ta zo da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta. Manzon Allah ya ce, in ba dan abin da ya riga ya gabata na hukuncin Allah, ya ce, la kana li wa la hashan. Manzo Allah ya ce, da akwai wani lamari tsakanina da ita, da ta san abin da zai biyo baya. To wannan yana nuna mana hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma fadala ce ta shi, yanda in mutum ya tuhumci matarsa da irin wannan alfasha, to ba shi da shaidu, inda a ce akwai shaidu, ya zo da shaidu guda hudu, kenan haddi za a zartan masa, za a zartan mata. To ba shi da wasu shaidu illa kansa kawai. To a nan maimakon a ce ƙarya ya mata, a yi masa haddi na gazafi bulala 80, Ubangiji ta'ala sai ya nuna ga yadda za a yi rantsuwa biyar ya wanke kansa. Ita ma in tana so ta ije ma kanta haddi, kenan za ta yi wannan rantsuwa biyar, in ta yi hudu ta biyar ta cike da cewa fushin Allah ya tabbata a kanta, in har shi mijin nata da gaske yake a kan abin da yake jifanta da shi. Shine Ubangiji ta'ala ya ce, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, ba dan fadula ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da jin kansa alaikum, da ya jaddada muku, an gane ku, wato da Allah ya gaggauta muku da hukuma tun a nan duniya, da tun a duniya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaggauta ma bayansa hukuma. dan haka wannan jinkirin ukuba fadala ce da jin kai na Ubangiji subhanahu wataala. Dan haka Ubangiji ta'ala sai ya suturce bayin sa ya ije musu haddi ta hanyar li'ani, sai ce wa anna Allah tawwabun hakim, Ubangiji ta'ala kuma mai matukar tuba ne, kan mai matukar amsar tuba ne ga duk wanda ya tuba, kuma mai hikima ne wato game da abin da yake shar'anta ma bayin sa, dan haka ya shar'anta wato hukuma wadda take ta haddi ga duk wanda aka same shi da irin wannan laifi. Zamu tashi kenan aya ta 11. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al-ithmi والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا جاءوا عليه بأربعة لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وتوف سبب سوكر ودن آيوي كمرين ده حديث يكي تشتن صحيحي ده سورة لتتفي نحديث رواية تا ابن شهاب الزهري Allah ya ji kansa daga Urwa ibn Zubair da Sa'id ibn al-Musayyab da Alqama ibn Waqqas da Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud daga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara mata yadda. Waɗannan marwayta gaba ɗayan su suka ce sun ji Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safra, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi nihin bulaguru aqra'a baina azwaji, manzon Allah yakan yi ƙuri'a tsakanin matansa, duk wanda sunanta ya fito to wannan bulaguru tare da ita za a yi. Wannan tsantsar adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma wannan ya zama wajibi a kan mu idan, ko kuma mu ce ya zama sunna a kan mu. Misali, mutumin da yake da mace biyu ko sama da biyu, idan zai yi bulaguro kuma yana buƙatar ya yi bulaguro da wata daga ciki, to ba zaɓinsa ba zai iya ce da wancan zanta biyu. Abin da ya dace ya yi ƙuri'a tsakankaninsu. Ƙuri'a ita ce a Hausa ake kiranta walawala kenan. Ita ce walawala ko? Domin in aka ce Al-Qur'a wannan larabci ne, a Hausa ake kiranta ana cewa ƙuri'a. Shi ne sai a rubuta sunayen matan misali, sannan sai a saka su cikin misali wata hula haka ko wani abu, in ya so sai a sanya wani ya ɗauko. Idan ya ɗauko wadda aka ɗauko sunanta, wannan ita ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zaba ya rabautar da ita da wannan bulaguro da zai. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, idan zai yi bulaguro yakan yi ƙuri'a tsakankanin matansa da wacce za a tafi, wanda sunanta ya fito da ita ake tafiya. Wannan ƙuri'a da aka yi sai sunan Aisha Allah ya ƙara mata yadda ya fito. Wani yaƙi ne kuma daga cikin yaƙe-yaƙensa shine yaƙin Ghazwatul Bani Musaddaq, wanda wannan yaƙin ya kasance a shekara ta 4 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha tace, sunana sai ya fito, sai na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan bulaguro kuma bayan an saukar da aya ta hijabi. An gane ku? Ubangiji ta'ala ya saukar da aya ta hijabi na cewa kowace mace mumina ta kadaita, bayya halatta wani ya zo ya kadaita da ita, kamar yadda ya ce wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dhalikum athharu li qulubikum wa qulubihim. Aisha ta ce, fa kuntu ummanu fi haudaj wa unzalu fihi, ta ce na kasance ana daukana a cikin darbuka a dora ma raƙumi, kuma in an je sauka hallo a sauke wannan daki ina ciki. Shine ake cewa al-haudaj, dakin da ake dorawa akan raƙumi mace ta shiga. Aisha ta ce, muka tafi wannan bulaguro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Aka je aka gama yaki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa aka kamo hanya ta dawowa gida Madina. Tace, mun yada zango a wani daji a cikin dare. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanar da jama'a cewa a yi shirin tafiya, domin lokacin na an kusa birnin Madina. Manzon Allah ya ce a yi shirin tafiya. Aisha ta ce, fa kuntu hina azanu birrahil, lokacin da manzon Allah ya yi umarnin cewa a sanar da jama'a cewa a tashi, wato a tafi, Aisha ta ce sai na tashi na tafi, sai da na ketare wannan jama'a runduna ta yaki kenan, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tare da su. Aisha ta ce, naje na biya bukata ta, bukata irin ta dan adam. Tace, lokacin da na gama biyan bukata ta sai na dawo masauki na. Aisha tace, falamastu sadri, sai na shafa kirjina, fa idha ikilul limi jaf'in min jaf'i zifar qadin qafa'a faraja'tu. Aisha tace, sai na ji tsakiya ta bata na, kenan na yadda ta a inda naje. Aisha tace, sai na tashi sai na koma, na tafi ina neman wannan tsakiya tawa. Fa habasa ni buti gawo, neman tsakiyar tace sai ya tsaida ni ya jinkirtar da ni, har jama'a suka lauta suka tafi. Su waɗanda aka wakilta game da daukan wannan darbuka dan daki na Aisha, wanda ake dora ta akan raƙumi, suka zo suka dauki wannan daki suka dora akan raƙumi, su iya zatan su Aisha tana ciki. Aisha ta ce, domin a lokacin nan ina yarinya karama, ta ce ban yi jiki ba, ta ce kuma a lokacin nan mata iya abincin da suke ci dan abinci ne wanda kawai zai tushe yunwa, ba abinci bane wanda mutum zai yi ta ci har ya yi kiba. Dan haka su mutanen su ba su yi ba inkarin cewa Aisha tana ciki ko bata nan, saboda yarinya ce karama, duka shekarar ta nawa lokacin. Tana da shekara 9 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi hijira Madina aka kai ta. A lokacin nan kwata kwata Aisha shekarunta ba su wuce 13 ba. To dan haka sai suka dauki wannan dan daki suka dora akan raƙumi, a iyazatan su cewa Aisha tana ciki alhali ba ta ciki. Aisha ta ce, da na dawo sai na tarar da jama'a duk sun tafi. Aisha ta ce, sai na zauna a guna, ta ce na zauna a guna, ta ce na yi zaton, na kyautata zaton cewa idan suka bincika suka gabana nan dole sun dawo kenan su biyo baya. Dan haka sai ta zauna a gunta, bata tashi bata kama hanya ta shiga dokar daji. Wannan yana nuna cikar hankali na Aisha Allah ya kara mata yadda, tun tana yarinyarta. kaga in bata tsaya abun ta ba in ta tashi ta shiga wani dajin ta hallo nima ne to sai ta zauna a nan gunta tace in sun je inda suka sauka suka wuncika suka gabana nan dole sun dawo Aisha take cewa fa baina ana jalisatun fi manzi tace yayin da nake zaune wato a wannan gunawa tace galabatini ainayya tace idanuna sai suka rinjaye ni bacci ya kama ni falimtu Aisha tace sai nayi bacci tace wa kana Safwan ibn al-Mu'abbal as-Sulami az-Zakwani min wara'i jeish akwai wani sahabi ana kiran shi Safwan ibn al-Mu'abbal Allah ya kara masa yadda shi yana can bayan runduna shi can yake gere an bar shi a baya ya kwanta yana barci fa asbaha inda manzili anan shi ma ya wayi gari barci ya dauke shi jama'a tun cikin dare sun tafi sai da asuba take to fara'a sawa da insanin na'il shi da ya falka kawai sai ya ga duhun wani mutum yana barci Aisha tace fa arafani hina ra'ani wa kana ra'ani qabla al-hijab lokacin da ya ganna ma sai ya gane ni ce Aisha domin kafin Allah ya saukar da ayatul hijabi daman ya taba gani na ya sani Aisha tace fastari kabtu bi istirja'ihi hina arafani tace fadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tashi tace wallahi ita ta farkar da ni daga barci lokacin da ya gane ni ce kawai iya kalmar da take fita daga bakinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yasa kalma ce wadda aka shar'anta mana a lokacin faruwar musiba wannan kuma babbar musiba ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an manta ta an yi gaba tace wannan kalma da yake maimaitawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Aisha tace wannan kalma tashi ita ta farkar da ni Aisha tace fa kamartu wajhi bihi badi da na falka ma tace sai na ja mayafi na sai na rufe fuskata tace wallahi ma takallamna bi kalma wala sami'tu minhu kalma ghayra istirja'i tace wallahi tsakani na da shi kalma daya babu wanda ya maida ma wani ni kalma ɗaya ban masa ba shi bai mun kalma ɗaya ba tace kuma ni ban ji wata kalma daga bakinsa in ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin nan sai ya janyo raƙuminsa sai ya durƙusar da shi sai ya take hannun raƙumin don kada ya zabura Aisha tace sai na taka sai na hau raƙumin sai ya shiga gaba yana jin raƙumin nasa tace har muka ji muka tarda waɗannan jama'a runduna a lokacin azhar lokacin da rana ta yi girji sun sauka Aisha tace fa halaka man halaka wa kana alladhi tawalla kibral ifki Abdullah ibn Ubay ibn Salul tace wanda ya halaka sai ya halaka wanda yaje kunci girman wannan kiran ƙarya da aka ma Aisha cewa ta yi zan tace shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai Urwa ibn Zubair yace Aisha ta bani labarin shine ya ringa kai kawo ya ringa yada wannan zance a lokacin nan wato Aisha Urwa yake cewa babu wanda aka ambata daga cikin wato su waɗanda suke ashabul ifk wanda suka tsoma baki a cikin wannan zance face wata jama'a kamar yadda Ubangiji Ta'ala yace innal ladhina ja'u bil ifki uswatun minkum tace illa waɗannan mutane guda hudu da wasu daga cikin su wato shi Ubay ibn Salul sannan da Hassan ibn Thabit da Misbah ibn Usasa da Hamna bintu Jahsh da wasu jama'a na daban a lokacin nan Urwa Allah ya ji kansa yake cewa Aisha Allah ya kara mata yadda ta kasance tana kyamar wato a zagi Hassan ibn Thabit idan an zo an zagi Hassan an faɗa masa bakar magana akan tsoma bakinsa da yayi akan wannan Aisha sai ta ce a karku yi haka karku manta fa Hassan shine yake faɗa a cikin waƙarsa da yake yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana maida martani a madadinsa ga duk waɗanda suka masa zambo yana cewa fa inna abi wa walidati fa inna abi wa walidati wa irdi li irdi muhammadin minkum wiqa'u, yana cewa mahaifina, an gane ko, da mahaifiyata da mutuncina yace gaba ɗayan su zan iya maida su su zama garkuwa domin kare mutuncin Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Shin yanzu wanda yake fama zai iya bada mahaifinsa da mahaifiyarsa da mutuncin shi domin ya kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ka san in ba kaddara ta Ubangiji subhanahu wata'ala ba yanda za a iya tsoma bakin shi a cikin irin wannan al'amari. Aisha tace sai muka iso birnin Madina, a cikin haka tunda a masaukin da aka sauka ana zauwa shi wannan shaidanin da ya hango su Ubay ibn Salul kawai shikenan, sai yayi wata mummunar kalima kamar yanda bayani game da kalimar da ya faɗa zai zo nan gaba. To Aisha tace da muka zo birnin Madina sai rashin lafiya ta kama ni tsawon wata guda. Zance ku ya yadu a birnin Madina, kowa iya albarkacin bakinsa yake tobawa. Aisha sai take cewa la ashuru bi shay'in min zalik, tace ni ban san ba abin da yake faruwa, mutane ko ina maganganu ake a kowane mazauni cewa ai Aisha da ita da Safwan ibn Mu'affal wato ga abin da suka yi. A lokacin nan Aisha ta ce wato babu abinda yake bani shakka a lokacin da nake rashin lafiya nake ganin canji game da al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, tace duk wani lallashi da manzo Allah yake min da wani tausasawa da yake min in bani da lafiya, tace a wannan rashin lafiya duka ban gani ba, kawai iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan shiga guna sai yayi sallama, in yayi sallama sai ce Aisha yaya jiki, shikenan sai ya fita. Tace duk wani lallashi da yake mu da in bani da lafiya, tace yanzu babu shi, tace wannan abin shi ya jefa ni cikin kokonto, nace ko lafiya. A lokacin nan wato Aisha take cewa sai na fita tare da wato uwar Misfa mahaifiyarsa a wurin da muke zuwa muna biyan bukata, tace domin kuma mu mata ba ma fita mu je daji mu biya bukatar mu sai a cikin dare, tace wani dare sai muka fita. Wannan kuma tace kafin wato mu riki masai a cikin gidajenmu, tace domin al'amarin mu a lokacin nan al'amari ne na larabawan farko, domin su larabawan farko idan mutun zai biya bukata yana tafiya can ya samu wani kurami ya je gidin gari ya biya bukatarsa, tace domin mu muna kyamar wato a ce mun yi masai a cikin gida, wanda mu ko muna ganin wai wayewa ne ci gaba ne, ka zo ɗakin da kake kwana wai zaka zo kai masai a cikin shi, da kai da kashinka da bayan garinka duka a buɗe kuke kwana, babu kazanta su a lokacin nan a cikin gida ma a yi masai abin kyama ne, a ce a cikin zagayen gida a yi musai a farko, larabawan farko ba sa haka, kuma a farko musulunci ma ba a haka, sai dai in mutum zai biya bukatarsa ya fita can bayan gari ya je can gefen gari ya samu wani kurami ya daɗe ya biya bukatarsa. Amma daga baya su ma sun yi musai a cikin gida, an gane ko a cikin zagayen gida sai a samu gefe can nesa da kenan wuraren kwana da wurin abinci da wannan sai a yi banɗaki a can, domin ku yawa cikin ɗaki ake a can cikin ƙurya ake masai. Shine Aisha ta ce wa kunna na ta'azza bil kana, ta ce mun kasance muna kyamar masai a ce mun yi masai a cikin gida, ta ce sai muka fita da Ummu Misda a cikin dare domin na je na biya bukata ta taraka ni, ta ce bayan na biya bukata muna dawowa, wato ita Ummu Misfa wato sai ta dan take mayafinta ta kusa ta yi tunjibi ta fadi, sai ta ce ta isa Misfa ta ce Allah wadan danta Misda. Aisha ta ce fa kuntu la habi isa ma kunti, ta ce amma abinda kika faɗa yayi muni, ta ce a tasubina rajulan shahida Badr, yanzu mutumin da ya halarci yakin Badar zaki ringa cewa Allah wajensa, ma'ana Allah wajensa. Sai ta ce ma Aisha, a walam tasma ima kala, shin miki ji abin da Nista ya faɗa ba? Aisha ta ce, me ya faɗa? A lokacin nan sai ta ba Aisha labari game da yankin ƙaryar da aka mata, ta cewa ta yi zina ita da Safwan ibn Mu'affar. Aisha ta ce, fazdattu mardan ala maradi, sai rashin na ƙara kamuwa da rashin lafiya akan rashin lafiya ta wacce. Ta ce, lokacin da na dawo gida, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shigo guna, sai ya ce, Aisha yaya jiki? Aisha ta ce, sai na ce masa, a ta'abanu li an atiya abawayya? Ta ce, ya Rasulallahi, ko za ka bani izini in je gida in koma wajen mahaifana in ɗan yi jiya? Aisha ta ce, na yi haka domin ina nihin, wato in hakikance wannan labari ta ɓangaren mahaifana, shin haka ne ana faɗa? A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce, sai ya bani izini na tafi gida. A lokacin nan sai na faɗa ga mahaifiyata, na ce, ya ke baba, ma za ya tahaddasu nas, wai menene mutane suke faɗa a garin nan na Madina? Na ji an ce ana yaɗa wani labari. Aisha ta ce, mahaifiyata sai ta ce da ni, hawi ni alaiki, aje hankalinki. فوالله لقل ما كانت امرأة قط ردية عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرنا عليها. تجي وانا على أمرين قل كسامو ما تد مجن تناسن تناكونا تنايد داد إتكم ما تردتكي لكيشوي فاچين سي تارن جين إرم وأن نمي أبو مغنغنو أنا ياد أوا أكانتا أچي تاي كذا أچي تاي كذا أچي تاي كذا. عائشة تجي سينا جي سبحان الله mamaki. A wala gadi ta haddasa nasu bi haza, yanzu wannan mutane suke faɗa? Kamar ni matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce na yi kaza? Aisha ta ce, fa bakai fitil kan laila hatta asbah, ta ce wannan dare ta ce na yi ta kuka, na yi ta kuka har aka wayi gari. La yarfa'u li dam'un wala aqtahidu bi nawmi, ta ce hawaye baya tsayawa daga idanuna zuba yake, ta ce barci ko kibtawa ban yi ba, na wayi gari ina kuka. Ta ce a lokacin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kirayi Aliyu dan Abi Talib da Usama ibn Zaid. A lokacin da wahayi ya yi jinkiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon kusan wata guda, wahayi ya yi jinkiri game da al'amarin Aisha. Manzon Allah yas'aluhuma wa yastashiruhuma fi firaqi ahli, manzon Allah yake neman shawara Ali da Usama game da rabuwa da Aisha. Manzon Allah ya nemi shawararsu, duk hankalin da Allah ya masa da duk tunanin da Allah ya masa, gashi shawara ne yake nema. Mu ko a yau sai ka zartar da abu sannan ka zo labari ne kake badawa? Kaga a nan sai da ya zo ya nemi shawarar su cewa ya saki Aisha ko kar ya sake ta. Aisha ta ce, fa amma Usama, Usama ibn Zaid Allah ya kara masa yadda, fa ashara ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama billadhi ya'lamu min bara'ati ahli wa billadhi ya'lamu lahum fi nafsi. Wato Usama ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shawara, ya nuna masa cewa shi fa bai san Aisha da wani laifi, shi iya abin da ya sani game da Aisha shine ayyuka na alkhairi, bai taba sanin ta ba da wani abu wanda za a iya aibanta ta. Usama ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ahaduka la wala na alamu illa khaira, yace iyalinka Aisha, yace wallahi ban san komai game da ita face alkhairi. Wa amma Ali, Aisha ta ce Ali Allah ya kara masa yadda, fa qala ya rasulullah, sai ya ce ya manzo Allah, lam yughayyiki Allahu alayka wan nisa'u siwaha kathir, yace ya manzo Allah, yace Allah bai shefa ka a cikin kunci ba, yaya za ka kuntata ma kanka, mata suna da yawa. Allah ne, ko kamar yadda Hausawa suke faɗa, gawo da yawa sun su da yawa. Yace wan nisa'u siwaha kathir, yace mata suna da yawa wanda ba Aisha ba. Wasali da jariya, yace tambayi wannan baiwa ma'ana wannan yarinya wadda take mata aikace aikace inda gaske ne za ta faɗa maka ma'ana ita ce barira Ali ya ce masa ya tambayi ita wannan jariyar a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira yi barira sai ya ce ya ke barira hal ra'aiti min shay'in yughribuki shin ko kin ga wani abu wanda ke baki shakka game da al'amarin Aisha Barira ta ce ma manzon Allah wallahi ba a saka bil haqqi rantsuwa nake maka da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ma ra'aitu alaiha amran qabbu admiduhu akthar min annaha jariyatun hadithatu sin tanamu ana ajini ahliha fata'ati dajin fata'akula tace rantsuwa nake maka da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya tace wallahi da dai ban taba ganin wani al'amari game da Aisha da zan aiwanta ta ba tace kawai illa kasancewar ita Aisha yarinya ce wadda take mai karancin shekaru wanda in ta dama gari maimakon kawai barci sai ya dauke ta dabobi su zo su cinye kawai shi har ma a cikin wata riwaya a wannan lokaci wasu suka kyare ta suka ce ke ki fada ma mutane gaskiya tace ni iya abinda na sani game da Aisha tace kawai yarinya ce mai karancin shekaru za ta dama gari maimakon ta tsaya ta yi aiki sai barci ya dauke ta da bar wannan garin ɗiyan tumakai su zo su cinye a lokacin nan Aisha Allah ya kara mata yadda tace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi a ran nan fasta'adara min Abdullah ibn Ubay wa huwa 'alal minbar manzon Allah ya je hau kan minbari manzon Allah ya nemi cewa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya kawo hanzarinsa me yasa yayi wannan magana saboda manzon Allah duk ya binciki wanda ya kamata ya bincika kowa daga cikinsu yayi yabo na alkhairi ga Aisha ba wanda yake tuhumarta da wani aiki na wani abun aibantawa kafin wannan lokaci a lokacin nan manzon Allah sai yake faɗa akan minbarinsa ya ma'asharar musulmi yace ya ku taron musulmi wa zai karbi hamzari na game da wannan mutumin kadibala gani anhu azahu fi ahli wanda cutarwarsa gaya bayan ni kaina har ta shiga cikin iyalina wallahi ma adimtu ala ahli illa khaira manzo Allah yace rantsuwa nake muku da ubangijin da ya aiko ni da gaskiya iyalina Aisha ban san wani al'amari game da ita in ba alkhairi ba haka manzo Allah ya faɗa yace wala kad zakaru rajula manzon Allah ya ce sun ambata wani mutum cewa wai ya yi alfasha da Aisha ya ce ma adimtu alaihi illa khaira manzon Allah ya ce ban san ba wani abu game da wannan mutum in ba alkhairi ba shi ne Safwan ibn Mu'affar manzon Allah ya ce wa ma yadkhulu ala ahadi illa madi kuma baya shiga wurin iyalina sai tare da ni bai taba shiga wurin iyalina sai tare da ni a lokacin nan Aisha take cewa da manzon Allah yayi wannan magana akan minbari wa zai karbi hamzarinsa game da wannan mutumin da ya cutar da iyalinsa Sa'ad ibn Mu'adh Allah ya kara masa yadda wanda shine shugaba na kabilar Aus ya tashi sai ya ce ana ya Rasulullahi a azihuka yace ya manzon Allah ni zan karbi hamzarinka game da wannan mutumin yace fahim kana min al-aus in har ya kasance yana daga cikin kabila ta aus zan yana sadi yace da rautu unuka yace ya rasulullahi yanzu zan sare masa wuya yace wa in kana min ikhwanina min al-khazraj in kwa ya kasance yana daga cikin yan uwan mu kabila ta khazraj yace wato amartana fa fi'luna amruk yace ka umarce mu da wani abu to abinda ka umarce mu shi zamu zartar da shi yanda kace mu yi haka zamu yi amma in a ce a cikin kabila ta ta Aus yake yace ya rasulullahi yanzu zan sare mishi wuya in ko ba a cikin mu ba yake a cikin ɗan uwan mu kabila ta Khazraj yace to zamu hada gwiwa da mu da su abinda kace mu yi da shi shi zamu yi a lokacin nan Aisha sai take faɗa wa qama rajulun min al-Khazraj sai wani mutum ya tashi daga cikin kabila ta Khazraj shine Sa'ad ibn Ubada wanda shine shugaba na kabilar Khazraj a lokacin na Aisha sai take cewa wa kana qabla zalika rajulan salihan, kafin haka shi Sa'ad ibn Ubada mutumin ƙwarai ne. Tace walakin ihtamalat hulhamiya, sai dai irin hamiya ji da kabila irin nasu na jahiliya sai ya kama shi. Faƙala li Sa'ad, sai ya faɗa ga Sa'ad ibn Mu'az yana mai maida masa martani, yace kazabta la amrullahi, yace wallahi ƙarya kake, rantsuwa nake da Allah, la taqtulhu wa la taqdiru ala qatli, maganar ka kashe shi ba ta mata su ba, baka isa ba ka kashe shi. Yace walau kana min rahadika, yace kai ko da yana cikin jama'ar ka, yace ba za mu yarda ba ka kashe shi. Inji shi Sa'ad ibn Ubada yake maida martani ga Sa'ad ibn Mu'az. A lokacin nan Aisha tace fa qama Usayd ibn Hudayr wa huwa ibn ammi Sa'ad, wato a lokacin nan wani shugaba Usayd ibn Hudayr, wanda Usayd ibn Hudayr shine ake faɗa farkon wanda yayi mubay'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin maza a bai'a ta al-Aqaba al-Ula. A lokacin nan ya tashi ya miƙe, fa qala li Sa'ad ibn Ubada, sai ya faɗa ga Sa'ad ibn Ubada, ya sai ya maida masa martani yace kazaute, yace kai ma ƙarya kake, yace la amrullahi la naqatulanna, yace wallahi rantsuwa nake da Allah, in dai ya tabbata shi yace wallahi za mu kashe shi, in dai daga cikin kabilar yace gamawa za mu yi da shi. Sai yace masa fa innaka munafiq tujadilu anil munafiqin, kai Sa'ad ibn Ubada yace munafiki ne, kana jayayya kana jidali a madadin munafikai kana kare su. قالت عائشه تچه فصار الحيان الاوس والقجر والقدر حتى هم ان يقتتلوا. A lokacin nan gaba daya suka tashi su kabila ta Aus da Khazraj sun ma kusa su yaki juna a nan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci. Wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala al-minbar, a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye akan minbarinsa. قالت عائشة تشي فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخففهم حتى سكتوا وسكت, مزان الله ينا للاشنس ينا باس حقولي هرده اكتا يكواي كالي. قابع عن عائشة تابع سعد ابن عبادة عزري تشي كافين هكا دي متمن قرين تشي اما ابن دي كاما شئرن همية تجاهلية شيني كمن جيدة قبيلة da shi Sa'ad ibn Mu'az wato yayi magana cewa in a cikin su suke yake yace zai sare masa wuya, in kuma a cikin wancan ƴan uwansu kenan kabila ta Khazraj yace to za su yi haɗin gwiwa su san yanda za su yi da shi, abinda manzon Allah yace ayi da shi haka za su yi. To shi kuma alhali yana cikin kabilar wancan. Aisha tace fa bakaitu yawmi zalika kullum, tace wannan yini na gaba ɗayansa tace nayi ta kuka hawaye baya tsayawa kuma ba barci daidai da kyautawar ido. Aisha tace mahaifana sai suka wayi gari a gona suna zaune tsawon dare ina kuka dare biyu, tace ban yi barci ba. Tace hatta inni la adhunnu anna al-bukaa falihu kabidi, tace wallahi har ina kai ina zaton cewa kukan da nake wato zai dagargaza hantata, ma'ana in mutu zai tsaga hantata. A lokacin nan tace mahaifana suna zaune, Abubakar da mahaifiyata, tace ina kuka sai wata mata daga cikin mutanen Madina ta nemi a bata izinin shigowa gona, nace a bata izini ta shigo, ta shigo. Fajalasar ta biki mai sai ta zauna ita ma tana taya ni kuka. Aisha ta ce muna cikin haka ni ina kuka, ita wannan mata tana kuka, mahaifana suna zaune. Ta ce dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallama alaina fa sallama thumma jalasa, ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shigo gun yayi sallama, manzon Allah ya zauna. Aisha ta ce walam yajlis indi munzu qila ma qila qawla wa qad labisa shahran la yuha ilayhi fi sha'ni bi shay, tace kafin haka tace duk tsawon watan nan guda da wahayi game da al'amari na bai sauka, tace manzon Allah bai taba zama a gona, kawai in ya shigo yayi sallama yaya jiki sai ya fita. Tace sai a ran nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna. a lokacin da ya zauna wata shahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina jalasa kun makada manzon Allah ya yi godiya ga ubangiji subhanahu wataala shine yace innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu kenan khutbatul haja manzon Allah ya gabatar da ita sannan sai yace amma ba'du ya Aisha sai yace fa innahu balagani anki kaza wa kaza yace lalle labari ya cin mun game da ke cewa kin yi kaza kin yi kaza manzo Allah yace fa in kunti bari'atan fa sayubarrikukillahu in har ke ku fitacci yace baki yi ba tuhumar ki ne jifan ki ne kazafi ne ake miki yace to ki san da cewa da sannan Allah zai ku fitar da ki yace wa in kunti almamti bi dhanbin in ku kin san kin yi yace fastaghfirullah yace ki roki gafara ta ubangijinki wa tubi ilaihi ki tuba zuwa gare shi fa inna al-'abda idza atarafa thumma taba taba Allahu alayhi domin bawa in yayi furuci da laifin sa yayi tabbatar da cewa yayi laifi ya tuba Allah yana karban tuban sa Aisha tace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama wannan fada tashi fa badalki tace hawaye kawai sai ya kwararo daga idanuna fa qultu li abi sai na fada ga mahaifina nace ajibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ma qala nace ma mahaifina Abubakar ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amsa game da abin da ya faɗa nace wa in dai ni kubutacciya ce to da sannan Allah zai kubutar da ni in ku na san nayi laifi to in tuba in koma zuwa ga ubangiji in roke shi gafara tace mahaifina ba shi amsa Abubakar Allah ya kara masa yadda yace ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace ya ni ban san ba abin da zan faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tace fa kuntu li ummi ajibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ma qala nace ma mahaifiyata ke ba shi amsa mahaifiyata sai tace ni ma ban san ba ni zan faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tace fa qultu wa ana jariyatun hadithatu sinni la aqra'u min alqur'ani katira tace sai na faɗa alhali ni yarinya ce mai karancin shekaru tace ban haddace ba ban karanci wani abu mai yawa ba daga cikin alqur'ani tace inni wallahi laqad adimtu laqad sami'tu hadha alhaditha hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi tace wallahi nayi sani kuma naji wannan labari da ake yadawa cewa ya tabbata a cikin zukatanku har ma kun yarda da cewa nayi Aisha tace to fa la in qultu lakum inni bari'a la tusaddiquni in nace muku ban yi ba ba za ku gaskata ni ku yarda da ni tace wa la in itaraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni minhu bari'a la tusaddiquni yace tace in nayi furuci nace nayi kuma Allah ya san ban yi ba tace gaskata ni za ku cewa za ku yi kurai haka ne tace to fa wallahi la ajidu li wa lakum mathalan illa qawla abi yusuf hina qala fasawrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifu tace babu wani misali da zan buga tsakani na da ku illa kawai fadar mahaifin annabi yusuf lokacin da aka zo aka fada masa cewa kura ta cinye yusuf yace fasawrun jamil yace daukan hakuri shi yake cewa wallahu almusta'anu ala ma tasifu Allah da shi ake neman taimako akan abin da kuke siffantawa Aisha tace iya abin da na faɗa kuma tahawwaltu sannan sai na juya wa qaja'tu ala firashi na koma kan shi kuda kawai na kwanta ina kuka tace wa ana a'lamu wallahu ya'lamu anni hina idhin bariya tace wallahi ni nayi sani kuma Allah da ya halicce ni yayi sani ni kubutacciya ce a lokacin da nake bada wannan amsa ni dai na san bari ba tace wa anna allaha mubarri'i bi bara'ati tace lalle ubangiji ta'ala me kubutar da ni ne a sababin ni kubutacciya ce ban yi ba tace walakin wallahi ma kuntu azunnu anna allaha munzirun fi sha'ani wa hayya mutuna tace wallahi bana zaton cewa a sababin al'amarina Allah zai saukar da wani wahayi har a ci gaba da karanta shi har zuwa kiyama tace ni bana zaton haka tace na sha'ani bi nafsi kana ahqara min an yatakallama Allahu fi bi amri take cewa wallahi al'amarina ni dai a cikin tunanina bai kai matsayin har a ce Allah ya saukar da wani wahayi wanda za a ringa karantawa akan cewa Aisha bata yi ba, tace wallahi ni bana ganin haka a cikin tunanina. Sai tace walakin kuntu arju an yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi nawmi ru'ya yubarri'uni Allahu biha, tace iya abinda nake kwadai nake fata Allah ya nuna ma manzansa a mafarki mafarkin da ke tabbatar da cewa ni kubutacciya ce game da abin da ake jifa na. Tace amma ita wai bata zaton cewa za a saukar da wani wahayi har a ringa karantawa akan lamarinta. Kaga anan kenan mu'mini duk matsayin da ya kai kada ya ringa ganin kanshi cewa shi wani abu ne, ita tana ganin matsayinta bai kai ba a ce Allah ya turo sakon wasu ayoyi a ringa karanta su. Tace fa wallahi ma rama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama majlisahu wala kharaja ahadun min ahlil bait, tace wannan gudu manzon Allah yake zaune tace bai gusa ba, tace kuma daidai da mutun dai waɗanda suke tare da ni a cikin wannan daki tace ba wanda ya fita hatta unzilal wahyu, kai tsaye sai ga sako daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Fa akhadahu ma kana ya'khudhu min al-buraha, sai irin abin da yake kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na jibi da wahala lokacin da wahayi yake sauka, tace sai muka ga kawai yanayin sa ya canza, saboda in wahayi ya fara sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan yanayin jikin shi yakan canza ya takura sai ya zamanto yana shinkuri irin yanda ka san an makure dan taguwa, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake na sani. Aisha tace hatta innahu la yatahaddaru minhu al-araku misal al-shumal, tace sai gashi din yana zuba daga goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ka san gwanagwanai, tace wa huwa fi yawmin shatin, kuma a cikin yini wanda yake mai tsananin sanyi, tace min sikali laqawli alladhi unzila alayhi, saboda nauyin fadar da ake saukar masa domin Allah ya fada inna sanuliki alayka qawlan thaqila. A lokacin nan Aisha tace fa surriya ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yabha, da aka gama mai masa wahayi sai manzon Allah ya ringa murmushi, tace fa kanat awwala kalimatin takallama biha an qala ya Aisha, farkon kalmar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana da ita bayan an gama masa wahayi, sai yace ya ke Aisha ki riki al-bashir, yace amma wallahi kad fa kad bara'atin lahu, ki san da cewa Allah ya kubutar da ki. A lokacin nan mahaifiyata sai ta ce da ni kumi ilaihi, tashi kije ki yabe shi ki gode masa. Fa kuntu Aisha tace la aqumu ilaihi, tace wallahi bazan tashi ba in je gun sa, tace kuma bazan gode masa ba, bazan gode ma wani daga cikin jama'a, tace illa Allah sai Allah ne ya halice ni shi kadai zan gode ma, tace wa anzalallahu azza wa jalla, sai Allah ya saukar da wannan ayoyi innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum al-ashr al-ayat, Ubangiji ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi goma, tace lokacin da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi guda goma waɗanda suke tabbatar da cewa ni kubutacciya ce game da abin da ake mun kazafi, Abubakar Allah ya kara masa yadda wanda kafin haka shi yake ciyar da Misbah ibn Usasa domin ɗan ƴar uwarsa ne, Abubakar yake ciyar da shi saboda talaka ne baya iya daukan nauyin kansa, Abubakar sai yi rantsuwa da Allah cewa daga yau ya yanke wannan ciyarwa da yake ma Misbah. Aisha Allah ya kara mata yadda tace sai Allah ya turo wani sako yace wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulul qurba wani masaki na wani muhajiri na fi sabilillah wali ya'fu wal yasfahu alakin yabuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim, wanda zarauka ce Ubangiji ta'ala yake ba wannan Ubangiji ta'ala yake ba Abubakar cewa waɗanda suke ma'abuta fadla da yalwa ta arziki daga cikin ku kada su yi rantsuwa su ce za su daina ciyar da waɗanda suke ciyarwa, Ubangiji ta'ala yace wali ya'fu wal yasfahu, waɗanda aka cutar da su su yi rangwame su kau da kai su yafi, ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum, shin yanzu ba ku a kaunar kuma Allah ya gafarta muku? Abubakar sai ya ce bala wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allahu li, yace wallahi, yace ran da yi rantsuwa da Allah, yace wallahi ina fatan ubangiji na ya gafarta mu. Take yanki Abubakar ya koma ciyar da wannan dan yar uwarsa wanda yake na ciyar da shi, sai yace wallahi har abada, har karshen rayuwata ba zan dina ciyar da shi ba. Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai je ya tambayi, an gane ko a cikin wata riwaya kenan, manzon Allah ya tambayi Zainab game da al'amari na Zainab bintu Jahash. Manzon Allah ya faɗa ga Zainab, yace me kika sani game da al'amarin Aisha? Sai tace ahli sami wa basari, tace zan kiyaye ji na da gani na, wallahi ma alimtu illa khaira. Game da Aisha tace ban san komai ba banda alkhairi. Aisha tace wahiyal lati tusamini, ita ce fa take takara da ni, take gasa da ni a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, gaba daya babu wanda take jadin jada ni in ba Zainab ba. An gane ko wanda wai santa ya kusa sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa Aisha, tace ba asamaha Allahu bil wara'i, a sababin tsantsaninta kada ta jefa kanta cikin laifi, ubangiji ta'ala ya kiyaye ta. Tace a kaga duk jadin jiyar da ke tsakaninta da Aisha da aka tambaye ta yaya al'amarin Aisha, tace wallahi ban san komai ba da alkhairi. Amma inda wata ce yau mai gidan da ya tambaye ta yaya al'amarin wanci, ta far atake yake za ta ringa kirkira abubuwan da bata ji bata gani ba. Tace amma wa dafikat ukhtuha hamna tuharibu laha fa halakat bi man halaka, yar uwarta wai wanda take fada a madadin yar uwarta ita hamna, yar uwar Zainab ce daga bayan su yayin Jahash ne, ita kishin yar uwarta ne take. A wannan magana da aka ma Aisha kazafi, ita sai ta tsoma bakinta, ita ma ta halaka a cikin waɗanda suka halaka akan wannan labari. Aisha tace waɗannan jama'a su ne wanda suka faɗa abinda suka faɗa kenan, su hudu da sauransu. Aisha sai take cewa wato a lokacin nan, wato shine Aisha sai take faɗa, take cewa wallahi innar rajul alladhi qila lahu ma qila la yaqulu subhanallah fa wallazi nafsi biyadi, shi wannan Safwan ibn Mu'abbal wanda aka ce wai shine ya kusanci Aisha kazabin da aka masa, da aka faɗa masa sai yace subhanallah, yace mamaki, fa wallazi nafsi biyadi, yace rantsuwa nake da ubangijin da ya halicce ni, da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, yace ma kashaftu an kanafi unsa qab, yace wallahi da dai, yace gelan mace, yace ban taba daga mayafin mace ba.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.